الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجا سواتا الدين المسلم شيء يومنا نو جوتا أشرين دهودو a watan Rajab a hijira Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 muna kuma 4-5 a watan daya na'am gaskiya ne shekara ta 2024 na watan biyu haye na'am na sha uke kodi ga watan biyu shekara ta 2024 Allah madaukakin sarki ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel a ci gaba da karatun littafin Ad-Durusul Muhimma li Ummati al-Umma cikin da take bata 5 ga watan biyu na 2025 Allah ya sa mu dace Allah ya kara wa sarki lafiya da imani a littafin da muke karantawa na mu tashi akan ko muna cikin darasi na 8 wanda na 9 ko kai tsaye kan babi ne zamu tashi kan darasi a darsu tafi'i bayanu tashahhud wannan darasin zai bayani akan tahiyya ne kusan duk abin da zamu karanta a babin abubukan da muke mu'amala ne da su yau da kullun a cikin sallah sai dai Allah ya kaddara mutun su wata fa'ida to fa ni'ima biha mala yace bayanu tashahhud bayani akan tashahhud ana ce mata tashahhud ana ce mata attahiyya in an ce mata attashahhud ana la'akari da shahada guda biyu da take zuwa a ƙarshen ta idan an ce mata attahiyya ana la'akari da farkon abin da ake farawa da shi attahiyatu lillahi azzakiyatu ko wanda zamu karanta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat so waɗannan sune ake kira tahiyyat gaisuwa in kuma an yi bayani kan da akari da ƙarshen su ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan ko ana mata suna at-tashahhud mala yace bayanu tashahhud wa huwa an yaqula shine masallaci musulmi cikin darussan da suke da muhimmanci a gurinsa idan ya zo sallah ya rinka faɗin attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan daya daga cikin lafuzzan tahiyya mallan ya zaba ya kawo a cikin littafi wanda muka yi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da shi zamu ga siyak ne da sahabbai daban-daban tahiyyan nan akwai ta Abdullahi dan Mas'ud akwai ta Abdullahi dan Abbas akwai ta Abubakar Siddiq akwai ta Umar tahiyya kusan kowa sahabbai kala 7 kowanne ya kawo tashi abinda ake da bukata ka samu daya kai mata kyakkyawar hadda duk wanda ka kiyaye kake karantawa a sallah ita ce tahiyarka ita ce tashahhudinka tayi in Allah ya sa ba za ka ke cakudawa ba ka haddace sama da daya a wannan sallar ka karanta wannan a wannan sallar ka karanta wannan wannan babu laifi insha Allah amma in za ka samu rudani to ka kiyaye lafazi kwaya dai tak ka rika karantawa a sallarka wannan yafi maka alkhairi a gurgujen kace attahiyatu lillahi kana nufin duk wani nau'i na gaisuwa wacce take akwai kamala da isa kana gaisuwa da ita ga Allah madaukakin sarki wasalawat dangi na yabo duk wani yabo da kirari wannan ya tabbata ne ga Allah madaukakin sarki wattayibat dadadan kalmomi dadadan zikirai wannan su da ake kira attayibat ilahi yas'adu alayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u al-kalimu tayyib shine duk wani zance wanda yake akwai tsarki akwai dadi kuma ya danganta ko ya inganta a danganta shi ga Allah madaukakin sarki ko dai manzon Allah ya tabbatar ko shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar ko kuma wasu da sahabbai sun yabi Allah madaukakin sarki da irin wannan lafazi ko ba barna a cikin wannan lafazi din to Allah shine ya tantanta da irin wannan dada dan kalmomi din wanda su ne kirari da ake ma Allah madaukakin sarki a farko at-tahiyatu wa salawatu wa tayyibatu sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar shi wa barakatuhu da albarkar shi assalam shine aminci kubuta daga dukkan abin da yake akwai na kasa ko aibu abinda za a wulakanta mutum ko a tozarta mutum da shi Allah ya barrantar da manzon Allah a kan shi sanan duk wani aminci da tsoro a na rayuwar duniya da lahira manzon Allah ya kubuta daga gare shi kuma ya kubuta daga gare shi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi da rahmar ubangiji wa barakatuhu da dukkanin albarkashi a rayuwar duniya da rayuwar ta lahira sai mu ci gace assalamu alayna amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina da kuma bayin Allah nagari manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan to duk wani mumini salihi a duniya wannan addu'ar taka tana riskashi ashe duk musulmi a duk kowace sallah yana wa ɗan uwansa musulmi addu'a da Allah madaukakin sarki ya kubutar da su ya kare su wata kila wannan addu'a da muke wa junanmu muna sanar ko ba mu sanar kana cikin abin da yake kare mana sharri da yawa a cikin rayuwa kana yi ana yi mata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah anan sai mutun ya ce na tabbatar babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma tabbatar annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mutun ya faɗi wannan ya gama tahiyya kuma lafazin tahiyya ya cika a gurin shi abu ɗaya da zamu tsunta ko abubuwan da zamu tsunta a ciki shine fadin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi an sami riwaya da sahabbai suka ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ilmantar da mu ko ya sanar da mu kamar da nana Aisha take gaya wa Urwa dan Zubayr cewa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu yayi umarni a canja fadin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai a ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina a dalilin wannan ne wasu malaman suke ganin in an zo tahiyya za a cire assalamu alayka assalamu alayka damiri ne na mukhatab kamar manzon Allah na tare da kai a lokacin kana cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi saboda daidai lokacin duk wani mai sallah galibi yana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ne aka samu masallatai ko kuma wanda suke nesa da garin Madina kamar masallacin Quba da kuma sauran masallatai la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi irin masallacin Banu Salama wanda Mu'adh dan Jabal ke zuwa ya jagorance su sallah bayan yayi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim da lamiri ne na wanda yake tare da kai assalamu alayka amince tabbata a gare ka a bayan bayanin ita assalamu ala nabi aminci ya tabbata akan annabi har yanzu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake karantarwa ko wanne mutum ya dauka yayi assalamu alayka la haraja fiha assalamu ala nabi la haraja fiha al'amru fihi tawassu haka malamai suke cewa akwai fadi akwai yalwa Allah ya sa mu dace yanzu da aka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina wannan ya inganta kenan ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama neman aminci ana wa kuma dukkanin musulmi neman aminci so wannan a matsayin me a matsayin gaisuwa ce ko a matsayin salati ne misali tunda yanzu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar zamu iya cewa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, baya inganta mutum ya nema kansa da kansa aminci, to ya inganta kenan a wajen tahiya a rika fadin haka. Misali a ambaci sunanka, wani ya ce alaikas salam, ko a rubutu ake a ce alaihi salam, ya inganta? Ana iya har yanzu a fahimce ni ba ko? Yanzu misali kamar ina ba da labari in ce Alhaji Kabiru alaihi salam, aminci ya tabbata a gare shi, ana iya yi a wajen sallah ba a cikin sallah ba? Na'am. Ya yi faɗi da yako? Na, malamai sun tattauna a wannan faɗin manzon Allah ya karantar a faɗa a sallah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Wannan bai ba da dama ba a wajen sallah, a wajen tahiya mu rika gaya makanmu, amma ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa su kuma a gaya musu. Sannan kuma lafazin da aka kebance mutum, ya alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, da ya zo karantar da wannan salata ai ya hada hada iyalan gidanshi hadda matayensa, to su ma a wajen sallah ya inganta irin salatin da ya banda kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai musu, da ake cewa sallallahu alaihi wasallam, in ka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ma iyalansa ana ce musu sallallahu alaihi wasallam, su ma aka ce abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ake gaya ma, sai kuma nana Fatima, sai Al-Hasan, sai Hussein. Wannan shine abin da malamai suka yi, da za a iya ce musu sallallahu alaihi wasallam ko sallallahu alaiha wasallam in ita na Fatima din ce, amma sauran ahadul baiti su ma yadda ake alaihi musallam kamar yadda ake gaya wa sauran annabawa, wallahu ta'ala a'lam. Kuma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yubarika alaihi, mutum kuma zai yi salati ga manzon Allah ya nema mashi albarka, fa yaqulu masallati ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wannan shi ma ɗaya ne daga cikin lafazan salati Ibrahimi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi da lafazi daban-daban, wani yana sa sunan matan shi, wani yana sa sunan Annabi Ibrahim, wani yana sa sunan iyalan Annabi Ibrahim. Malamai suka ce shi ma abin da yafi dacewa shine ka samu guda ɗaya kai mai hadda ta kiyayewa, sai zamanto kowane lokaci shi kake yi, in ba za ka cakuɗa ba ka haddace yafi ɗaya, wannan karan ajika da wannan, wannan karan ajika da wannan, babu laifi. Amma idan za ka cakuɗa to ka haddace ƙwaya ɗaya tak yafi. Kuma wannan lafazin da malam ya kawo da siga kusan shine yafi kowanne shahara a cikin salati, ko a cikin lafazin salatin da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin salati Ibrahimi. Kuma wannan salatin insha Allah hina wanda yafi kowanne ya dacewa a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Lokacin da sahabbai suka ce mun san yadda muke maka sallama, in suka zo majalisa suke assalamu ala nabi, wani lokacin su ware shi, wani lokacin su hada shi da sahabbai, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kamar da muka karanta an adabul mufrad ko, za su cede manzon Allah da gaisuwa sai kuma su hado sauran sahabban shi, kamar yadda shugabanni ba a hada su a cikin sallamar gama gari, in kai ga za ka gaida mai martaba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ta kowa da kowa, ta yi ko ba ta yi ba, sai ka mai tasa daban, sannan kuma sai ka haɗe su, assalamu alayka ya amiral mu'minina wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wannan tashi ce ta daban, wannan ta dawadawa ce, to za a zauna lafiya kala. Kuma za a zauna ba, amma kashi ga kace assalamu alaykum ta kowa da kowa, wannan a haidai in ka je majalisar ku. Amma haka aka samu har aladabin magabata, in sun je majalisa suna ware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaisuwa shi, a bayan shi ana ware khalifofi da shugabanni a yi musu sallama su daban, sannan sauran yaku bayi sallama su daban, ana cikin ladabin da yake bukata a cikin addinin musulunci. don suka zo suna wa manzon Allah gaisuwa su ce mun san yadda muke sallama da nema ma aminci amma ya zamu yi ma sabaci sai ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad kuma lafazin da yake ciki yafi kowanne lafazi tsarki yafi kowanne lafazi sanin fadin ma'ana inda an san ma'ana babu wani lafazi da zaka kawo na salati wanda yafi wannan kyan ma'ana yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lokacin da Imam Al-Albani yake kokari ya tantance bayan akwai wadanda suke ganin akwai lafuzan salati da za a iya yi kuma su a gurin su suna ganin wannan salatan suna da kyau da daraja sai ya ce amma wannan salatin yafi kowanne fadin ma'ana da girmanta kuma dalilin da yasa ake cewa kama sallaita ala Ibrahim irin yadda kawai annabi Ibrahim salati saboda akwai annabawa a gidan annabi Ibrahim da babu tsatsan annabi Ishaq irin annabawan da babu su a tsatsan annabi Isma'il alaihi salam so idan kace Allah kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ka dauka iyalan shi na sama da iyalan shi na ƙasa to zaka dauki layin annabi Isma'il ne a layin annabi Isma'il daga annabi Isma'il sai annabi Muhammad kadai annabawa a wannan layin amma kace wa ala ali Ibrahim yadda kai salati akan iyalan annabi Ibrahim to ka dauko har layin annabi Ishaq alaihi salam so a tsarin annabi Ishaq gidan shi kuma annabawa mursalai guda nawa aka samu na wannan sai 12 12 ko Allah sa zaka lissafa mana su da wanne da wanne ba su zo ba da ma sun zo wallahi so inda aka ni akwai annabi Ishaq din ko akwai annabi Yaquf akwai annabi Yusuf sai wa kuma wani sune aziri babu tsinkewa annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaquf annabi Yusuf sauran annabawan banu Isra'ila fa banda asbab asbab ai ba ana magana zuriyar gidan shi gida 12 a gida 12 kowane gida ana iya samun annabi ko a rasa annabi amma waɗanne ne shahararrun annabawan banu Isra'ila ba kuma musu kawai akwai annabi Musa akwai annabi Harun akwai wa akwai Yahya akwai Ishaq akwai Zakariya Suleiman fa yana cikin su ko bai cikin su annabi Dawud fa waɗannan duk annabawa ne da Allah madaukakin sarki ya yi musu mabambantan darajoji da alfarma to in kace kana wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati irin salatin da kawa iyalan annabi Ibrahim wannan kana nufi duka waɗannan annabawan da alfarma da albarka da Allah madaukakin sarki ya yi musu ya dauko irin albarkar ya sa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wani lafazi zaka faɗa ya tsallake wannan a duniya babu babu wani abu da zaka faɗa ya tattaro maka albarkar annabi Isma'il annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Yusuf annabi Sulaiman annabi Dawud kowanne da matsayinsa daban a wajen Allah madaukakin sarki sai kace kana neman wannan albarkar da alfarmar da daraja a kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya samu ƴaƴansa su samu jikokinsa su samu matansa su samu babu wani salati da zaka kai maka wannan ma'ana wani lokacin sakon manzon Allah muke da karancin fahimta sai zaman to sai mu kawo wata ma'ana muke kallon kamar tafi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ne kadai Allah ya dan ya tattare masa duk sakon da zai faɗa kalma biyu ko uku in yayi amfani da ita ta wadatar amma kai sai ka dade kana kwatance ga mutane sun yi hiru muna yi koban mai in yi ta bayani wanda kuke da saurayi ga mutane suke ba su gane ba amma a gaban manzon Allah ba a haka kalma biyu uku zai faɗa ga mutane sun gyada kai an wuce gurin in yana bayani ma akan ce ka anna ala ru'usihim tayyib kai ka ce tsuntsaye ne akan su saboda kawai sun sun koyar da kai bayanin ne kawai yake shiga an fahimce shi to duk wanda zai maka bayani a bayan manzon Allah gwari ne kuma duk wata kalma da za a tattaro ta wallahi ba ta isa ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda an san waye shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu dace na eh lafazin da yazo da sayyidina yake sa sayyidina lafazin da yazo da sayyidina bai sanar shi alfaz ne da yawa ai shi yanzu ba za ka dauki wannan baka sa mai sayyidina saboda manzo Allah bai karantar da ni da sayyidina ba amma wanda ya sa da sayyidina yake karantar da sayyidina wanda suka ce ana cewa wai wani salatin ya fi wannan saboda wannan akwai sayyidina wannan babu sayyidina ko akwai suke cewa amma har yanzu wannan sayyidina din ta kai wannan alfarmar ta annabawa ko ba wanda yake musu annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba yace ana sayyidu waladi adama wala fakhra duk ayan adam ne shugaban su ba alfahari nake ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana alfahari amma in dai mutum dan adam ne manzon Allah yace na fi shi ko ba wanda yake musu wannan kalma har a gaban Allah babu in ma da wanda yake jin wani abu a ran shi a ranar alkiyama za ta ware idan mutane suka shiga rudu a filin alkiyama mutane za su yi tunanin annabi Musa na da daraja mu tafi in an ji ce bai isa ba annabi Ibrahim yana da daraja cewa Allah bai isa ba annabi Nuhu ya ce Allah bai isa ba annabi Isa bai isa ba dan su to mutum wani annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam kuma galibi idan Allah yana so ya nuna falalaka duk sai an kare karade karade tunda da an zo an tambaye ka kai sai ai da an samu wani ma da zai ba haka ba ke sai ka zo kai wata bajinta ka gyara wani abu da Allah ta ce kai wani abu da kun kira yaran nan ma'aikacin da ya gyara to ba su su gama giran yaran idan yaran suka kasa gyara aka kira waka in ka gyara za a yi da ka iya ko baka iya ba to da manzon Allah aka fara zuwa aka yi da alfarma ba za ta fita ba amma duk wani annabi sai an zagaye kuma ya yadda bai isa ba ba zai yi ba ba ma ya nemi ce tambaye ta a tsoro ma yake ji ya sai su hada ido da Allah saboda na yi laifi iri kaza wannan ya ce nayi 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 kaza manzo Allah zai ce ni din ni ne mai ita ana laha alfarma ta ce matsayina ne kuma duk duk Allah ba wanda zai sa tunda wannan annabawan suka kasa ba wanda ya isa wallahi sai an zo an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce so da wannan ya ce tunda ni ne zan iya wannan aikin kenan ni ne babba duk wanda adam ni ne babban shi kuma har adamu fa nan ne inda da yake sun uba ko in ba nan ba fa in ba nan ba ana samu tsaya uba na malamin makaranta in ya koyar da baban shi okay ai uba nake magana yanzu zan kace malamin makaranta ai falsafa ka da uba da ya haifa da yana iya fin shi yanzu na ce anan annabi adam har da shi a fifikon da manzon Allah ya sai na ce to banda anan ana iya samun da ya fi uba a haba na 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 na'am to malama da ya bada misali guda amma dai ba daga baki na ba na'am kamar annabi Ibrahim da baban shi an ba annabi Ibrahim annabta da musulunci da imani baban shi ba bashi ba ana annabi Ibrahim ya fihi ko bai fihi ba to mu dawo kasa kasa za a samu misalai da yawa na'am na'am to ba mu aya mana ba mu aya babu aya to ya kai annabi Yaqub da annabi Yusuf na wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ai mafarki yayi ga baban shi yana masa gaisuwa irin ta sarauta da ban girma baban yace to igum da bakinka kana da ƴan uba amma a kwana a tahi an yi ƴan ubancin an kare kuma he ga su a gaban shi ga uwar ga uban ga ƴan uwan kowa ya dauki gaisuwa a gaban shi anan ya Allah ya bawa annabi Yusuf wata alfarma da bai bawa annabi Yaqub din ba tare da cewa kowannen su annabi ne kuma manzo ne amma ga wata alfarma Allah ya yi a wajen dan da bai samu ba ana iya samu Allah ya wa da alfarmar da bai wa mahaifi ba amma bai nufi kuma a ce mahaifin bai da iko da alfarma akan dan shi wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa in an zo bangaren girma da shekaru da daraja da martaba wanda shine fita in Allah ba shi wata alfarma da bai waka ba kuma bai da zakai in aka ce shine sarkin garin ku ya zakai misalin da Malam Ahmad ya bada ko bai da zakai dole shine shugaba shine jagora in an ce shine gwamnatin jihar kuma kana jihar ya zakai in an ce shine shugaban kasar kana kasar ya zakai amma wani bangare ne na dama Allah ya bashi wani kuma bai sa ya kwace damar da kake da akwai akan shi kuma dan kai mai baka saka ce ba ni fa yanzu na fi karfin shugaban kasa kai in kai ne shi kara za a kai ka shi kuma fa ba za a kai shi ba yana da wata alfarma da baka da shi shi in zai tafi a jiriya za a bar shi kai kuma ba za a yi maka ba in an maka ma an karya doka so ana iya samu a bangaren rayuwa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fifikon da ya kowa ta ko ina ne in ta daga manzon Allah masa fifiko a bangaren fifiko ne mutlaqin fifiko yasa yace ana sayyidu waladi adama wala fakhara ni ne shugaban duk wani dan adam ba ma ba alfahari nake ba haka manzon Allah ya faɗa amma yanzu wani mutum in ya faɗa ai ni ne wani ya rinka jiro mukamin shi kaza 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 alfahari yake ko alfahari bai wani har rubuta yake a cikin atimen din shi na zama wani na zama wani na zama wani na zama wani yana ganin ci gaba ne to shi manzo Allah duk waɗannan yake ba dan alfahari ake faɗan su ba Allah ka sa mu dace Allah ya kara mai daraja da alfarma shi manzo Allah in kana karanta tarihi su ko ina ka taba wallahi akwai dadi akwai alfarma babu inda babu dadi a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wahala aka sha a gurin sai ka samu wani darasi da zai kara maka imani da tsoron Allah da juriya da hakuri a wannan gurin duk bangaren tarihin da manzon Allah akwai dadi a ciki Allah ya samu dace so idan mutun yayi wannan salatin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda Allah ya sa ya haddace sai ya ce humma yasta'ibu billahi fit tashahhudil akhir a tahiyar karhi sai ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki min azabi jahannam daga azabar wutar jahannama musa azabar wutar jahannama an san ta dama labarin da ke tambaya ai ai ba da fata kowa ya san ta inna azabaha kana gharama haka malam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah sai tayi tur ba dadi wutar jahannama da kasance ita ce matabbacin ka gurin zama Allah sai ba dadi wallahi tunda Allah ya faɗe ta kai ka san abun ba kyau ko kurkuku ne aka ce maka wannan kurkuku kaza kai Allah raba mu da wannan kurkuku to kai ka san azabar ta kai azaba ita kuma wutar jahannama aka ce innaha sa'at mustaqarran wa muqama duk inda aka faɗe ta da siffar da aka bata a gure he ka ji rahin jin dadi da tashin hankali fi amadin mumaddada duk inda zaka je ta kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla Allah yace ko kadan innaha lava wuta ce mai balbali nazza'atan lishawa mai bayi fatar da take kan dan adam tana kama ka zaka ji kawai nan da nan fatar ta narke sai kwakwalwa din kuma Allah madaukakin sarki yace kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha li yadhuqu al'adhab ana cikin wutar jahannama ana shan azaba in fatar ta nuna Allah yace sai sai a sabe ta a canja wata saboda abin da yake sawa a ji zafin a jikin fatar yake in ta nuna to ba za ka ji zafi ba yanzu ka gwada ka gani ka samu wani guri ka dora garwahin wuta in dai fatar gurin ta gama konewa ta inda ake jin abin nan ake sensing a jike gama konewa to inda garwahin wutar a jikinka ba za ka ji ba yasa daga inda ake fara gane cutar kuturta ai tana cinye wannan sense na jikin fatar ne
inda ake ganewa mutum yana ciwon kuturta in ka danna wani guri a jikinsa bai san ka danna ba to ya saurayi ga likita inda an samu wani guri da aka danna bai san ka danna ba to akwai matsala yasa Allah ya ce to kullama nabijat juludu duk lokacin da fata ta nuna sai mu sabe sai mu kawo sabuwar fata sai mu samu shi li yuhuqul azab dan ya ji dandanan azabar inda ba a canja ba da an kare yanzu ka samu garwahin wuta lokacin da ice yake ci wani lokacin za ga har maiƙo yake fiddawa yana tsoki da kanshi yana fidda yawo wani itacen ko amma idan ya gama ya zama garwahi fa kawai daga yana wani kyalli saboda ya daina jin zafin wuta to saboda ka ji wannan zafin Allah ya ce a sabe a sa maka to irin wannan azabar kai ka san ba ta da kyau sai manzo Allah ya karantar da kai du sallah idan kai ka gama tahiyya ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wannan kai aka wagata ko wani aka wagata kai aka wa kuma idan ka fadi wannan kana da wata alfarma matsaur kana da imani ina ji hatimu ta'i aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya ba a yi mai kyautar shi ba shine zaka sauka gidan shi da daddare ya nemi abin da zai sauke ka ya rasa ya duba dokin sa na miliyan 2 ya yanka ya gashi ya kama na mu baka san ma me kake ci ba gobe da safa Allah ta kudin da za a sai wani yanzu da Allah gidan waye zaka sauka ya buga ya buga babu abinci ka samu dokin shi da ake fada shi in yi hawa ya fi na kowa tsawo ya fi na kowa kiba ya fi na kowa nagarta ya yanka da daddare ya soyi ya kama ka ci baka ma san ke kake ci ba mutum ne za a samu da Allah yanzu yanka za ta turawa ba kowa zai yanka maka ba wannan me ke muka ba kowa zai yanka maka ba ita to shi ya taba yin bako cikin dare babu komai a gidan hedokin yanki aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin wannan mutum ya ce yana wuta saboda bai taba cewa ba Allahumma kini azabaka yawma tub'afu ibada ko tub'afu ibada Allah ka kare ni azabar ka a ranar da kake tahin bai bai taba fadin wannan ba da ya fada an same shi da imani da Allah ba zai kona shi ba ashe yanzu ko kai imani kana da bukatar ka roki Allah ya kare ka azaba kafin Allah ya kare ka fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz abu bili alahira a nesantar da kai daga wuta sannan a baka damar tafiya gidan aljanna so ba za a nesantar da kai daga wuta ba sai ka nemi tsarin wannan Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabri Allah ina roƙonka ka kare ni azabar cikin kabari akwai azaba a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani daga cikin azabar da za a mashi ana umartar kasa ta gabas da taho ta kudu da taho ko ta yamma ta taho sai su matsa mutum kasu so karfinsa sai sun yi ƙara sai sun banne wannan ya soko nan wannan ya soko wannan dan Allah duk wanda aka fa irin wannan matsar ya zai ci kamar a ce fatifa ce ta sauke ƙasa a ce a kwantar da kai a inda wannan karfin yake kwanciya da Allah in ta kwanta sai wannan duk din aka daga ya za a yi da kai za ka ci gaba da amfani wallahi ko ƴan gidanku ne za su yi fata to Allah zai takaita wahala saboda sun san ko sun dauke ka wahala ai sai ba abin da za ka iya yi wallahi in dai ta sauka to aka ce daga cikin azabar kabari za a motsi kasar wannan ta zo ta matsa daga cikin misalai na zahiri da aka gani a rayuwa akwai mutanen da an rufe kabarinsu an tona an samu macijai akwai wanda an samu kunami a cikin kabarinsu akwai wanda an samu wuta a cikin kabarin shi akwai mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kawo zarbar dabino aka ciro aka tsarga yasa ya sake cirowa yasa yace la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yajbasa ina sa ran za a sauƙaƙa musu kafin waɗannan ganyayen su bushe dan sassaucin na lokaci in ganyen bai bushe ba suna nan ba fa a da ba za a daina ba fa sassauci suke da akwai kafin su bushe wannan nuna cewa akwai azabar a kabari ko babu wata rana da aka je makabarta yace wallahi ba dan in kun san abin da ke faruwa a cikin kabari ba ba za ku binne matanku ba da na ce Allah sa ku ji abin da ake wannan makabartar da muke zuwa ake rikici wallahi akwai bala'i a cikinta wallahi da bala'i manzon Allah yace na rantsa da Allah in na roki Allah minti daya kuka ji abin da yake faruwa ba wanda zai sake daukan baban sai kai magabarta sai dai ku irin wani abin da kabilar take kura tai a sama akwai kabilar su ba sa binnewa saboda sun san ana azaba saboda haka in ka mutu yayin su gyara zawar ka su lafiya kan su kai ka can kan tsamiyar sa makali in ku kun bi su gyara ka suna nan wai ba za su ajje ka ba kasa karkasha azaba amma azaba za ta bi ka ta to manzo Allah ya san kawai inda mun tsani wala ba wanda zai kai matar shi amma yanzu nan za ku kwanta da matar ka ku tahi da safa ta mutu ka sanar da mutane a masa wanka a ce kana kuka a rufe ta da an jima sai ka daga wa ai wallahi Allah ji kanta Allah ana jima ga an fara dariya gogan ya manta amma da ka san me ke faruwa a cikin kabari wallahi ba za ka kara dariya ba saboda akwai masifa akwai bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka rufe mutum in dan wuta ne za a bude mashi kofar azaba zai rika ganin abin da ke faruwa a wutar jahannama da safe yake ganin me yake faruwa a wutar jahannama da yamma kuma dan gasa mai dan kadahe shi a dan karaye annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadul azab daga nan aka gano a kabari akwai azaba an ce annaru yu'raduna alaiha za a ke bankara su a gaban wuta ake kara su safiya da yammaci wannan so mun tabi idan aka tashi a kiyama sai a ce a shigar da su tsananin azaba wata dan tabi aka yi musu so a qur'ani akwai abin da yake tabbatar ma akwai azaba cikin kabari wannan azabar dan katta same ka manzon Allah ya ce wajibi ne idan kai sallah ka rika roƙon Allah Allah tsare ka azabar kabari wallahi bala'in da yake cikin kabari ya isa da Allah wani ya taba gwadawa in an haka rani ya kwatanta ya shiga gurin ya kwanta ba rufe shi za a yi ba ba ƙasa za a sa mai ba amma ya kwanta awa 24 kadai kar a sa ganye kar a sa ice kar a sa ƙasa in gobe tai ma in ba zai iya fitowa ba a zo a kama a tsaro ki ya kake tsammani jikinsa zai ya zai da fitsari ya zai da bayan gida ya zai da yunwa ya zai da kishirwa ya zai da zafin rana ya zai da sanyi a ce iyaka wannan kawai shine a cikin kabari wallahi kai ka san mai hankali bai kamata ya sake ba to amma fa daga lokacin da aka sa ka a wannan ramin aka rufe har abada kana kwance har sai idan Allah ya tashi alkiyama wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun in an rufe mutum Allah ya ce a gaban shi akwai rayuwar barzahu har ran da Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyama kawai akwai cikin ba juyi a ce kawai wannan shi ne kadai aikin kuma an dama da ranka dan Allah yake aiki ko bai yake aiki ba akan gadan ka fakacci akwai shi ka juya nan ka juya nan ka juya nan ka juya nan in ka kai daga bacci yake je ka agaji me ya faru ka ce wallahi na gaji ina da bukatar na yi bacci na huta ana yi ko ba a yi mutum ya yi bacci ya gaji yana da bukatar ya sake wani baccin ya huta to ai bacci shi kansa akwai gajiya a cikin shi so a ce kawai wannan ita ce za ka yi hekara 100 yanzu a cikin mutum wanda ya mutu hekara mai gaji za a yi kafin ya mutu kamata a yi kyau a iya kaɗan gajiyar tunani yanzu dai kana tunanin duniya za ta yi hekara 100 nan gaba a nawa tunanin za ta yi tunda an ce he masu la ilaha illallah ba sa nan ne za ta tashi so kalli yawan mahaddatan qur'ani kalli yawan masallatan nan sai an waye gari fa ba wanda yake da labarin la ilaha illallah so a ce maka yanzu hekara 100 za ka yi a kwance ya kake tunani kuma lokacin kana kwance a gurin wani zai zo tarki gini a tona inda kake a zuba kankare dan Allah inda ke halinka zaka bari dai fa da muke tonawa yanzu mu zuba kankare wani yana zaune a gurin a kawo hudu a dinga nan naga wani wannan masallacin ba maki akan wani miki to wannan ba ta yi azaba da tashin hankali ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda ake dawo da rai kawai gama rufewa ce ana gaba rufewa ana dawo da ran mutum manzon Allah yace innahu la yasma'u khafqan alihim ana rufewa wanda zai bat ya juya ce manzon Allah yace a kunnan sa za a yi duk wanda karin takar mana ku papat sarar sarar duk ana ji sai ka san akwai tashin hankali kuma daga lokacin ba wanda za ka kara magana da shi ba wanda za ka kara ta mai komun ba ni an kare sai abin da ka gani wani lokacin haƙarƙarin ka a wuta wani lokacin da kunami wani lokacin da macije wani lokacin tun kan mutu za ka ga bala'i sai ka ce in kana son zaman lafiya ka rika roƙon ubangiji Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wallahi mai hankali bai kamata ya manta wannan addu'ar ba a dusan da shi a dutakiyar shi wata kal in kana rana dai Allah ya ce na karba tasira duka laliman a karba sau ɗaya manzo Allah ya ce to ka rika fadi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati Allah ina roƙonka ka min tsari daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa dan Allah mutum ne suka fita daga cikin ta na'am mutum ne suke ba ran da ake fitina fita daga fitinar rayuwa kullun a jarabawa ake so ka roki ubangiji ka samu sassauci ina ji tunda aka shigo demokradiya ba mu taba jin dadi a Najeriya ba ana mulkin soja ana ta kuka soja azzalimi ne baya jin shawara baya san adawa baya kaza aka tura su gefe 1999 tazo demokradiya aka dinga fidifi hegiyar uwa mai kashi ayyan ta ko ba ji dadi ba kenan da aka ba kai hadaka aka ba Buhari an ji dadi yanzu ba Buhari ya tafi an yi musulun musulun ana jin dadi ba a ji to inda ba musulun musulun din aka yi ba za a ji dadi wallahi ba za a ji ba ba za a ji ba so wannan yana daga cikin fitinar rayuwar masu jin dadi a cikin ta wallahi dai ku ne wanda yake jin dadi a rayuwa shine wanda bai taba barin imaninsa ba da tawakkalin shi ga Ubangiji amma duk ran da ka yadda imani ko ka yadda tawakkali wallahi kana cikin tsananin rayuwa duk wani halin da muke ciki magabata sun ci ta wani halin har manzon Allah an zo an gaya masa tsada ta yawa manzon Allah ka kayyade farahi yace ba zan ba ina jin tsoro mu tsaya a gaban Allah wani sai nabi na haƙi ya ji ya sayo hatsinsa da tsada ko wakensa da tsada ko dabinansa da tsada na karya farahi ya fadi ya tsaya da ni yana neman cikon jarinsa a gaban Allah ce ba zan ba a gaya wani cikin tabi'ai aka ce tsada ta yi yawa ya ce meye matsalarka ya ce Allah da ya yi ka ya san tsada ne alƙawari kuka yi da shi ya ce ka cika mashi alƙawarinsa zai cika maka naka menene da alƙawarin wane tuna mana ya ce alƙawari ɗaya kuka yi da Ubangiji ka cika masa naka zai cika maka naka so biyu Allah da ya mai alƙawarin a cikin alƙur'ani alastu bi rabbikum qalu bala ba ita ba ce wa alaikum assalam hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba ita ba ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw barakatun minas sama'i wannan tana layi amma ba ita bane ke mewa na'am wa in uttum udna wannan kalubale ce Allah ya ce in kun yi rami kuma yanzu a cikin ta ake mun taba Allah kuma Allah ba zai bari ba har sai mun saka shi ba a cin galaba akan Ubangiji in ka ja ya ja wallahi sai dai ka saka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaq abinda Allah yake da bukata kawai ka bauta mashi abincin yana gurin shi yace to shi da aka yi masa aka ce tsada ta yi yawa sai ce ba matsala ta ba ce ni da zan kiyaye abin da Allah ya faɗa shi kuma alƙawarin abincin yana kan shi so da mun san wannan da mun huta da ya ba wa Quraishawa abinci sai ya ce fal ya abudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to wallahi ba za mu taba fita ba daga matsalar insecurity ba za mu taba fita daga matsalar yunwa da tsadar tattalin arziki ba wallahi sai mun koma ga Allah madaukakin sarki in ba mu taba za mu taba komawa ba yau ne ga wani malami yayi wani analysis wata kilda wannan muke kiran shi shugabannin mu lalle lalle su dawata da yinsu yace tunubi a faɗa ajanda sa kai tsaye yace shi blue economy yazo da shi da harkar tattalin man fetur da finance da banking system yace waɗannan da abubuwan da ya tattara shi sune nashi kuma zai rika tattauna da waɗannan mutana wanda suke nashi ne kar a sa musu baki a ciki ita ce tafiyar da ake a gwamnati yace ko kuma matsalolin ku na ba ku mutanan ku kuma ku je ku tattauna sanaran kai da Allah indai mu koma ga Allah ba ministan tsaro babba da karami ministan gona indai ba su dawo ba mun rike bangaren mu ministan tsaro ya tsare arewa a noma abinci wallahi muna cikin bala'i matsalar ku tsaro ce an ba ku ministocin tsaro duka daga arewa ko ba haka bane ba NSA daga arewa defense staff daga arewa ko so me yake da bukata ku din ku je ku tsare kanku da kanku ku yi noma ko ba ya ta fada mu da duk da burgunku ta yi fada you eat what you grow or you perish haka ya fada ku ci abin da kuka noma ko ku lalace ku salwace daga tsaye fade ta kuma ita ce gaskiyar magana ba hinkafa ba ce kun yi ta binta har bai mutane ake akan hinkafa yanzu za ka harbi akan wata hinkafa mutum nawa aka harbi ɗan babura akwai ran da na gani suna gangarwa daga dutse kwastam suna kafa duk wanda ya liko kawai za a harbe shi da hidan hinkafarsa faɗo sun harbe ya fi mutum 30 a rana ɗaya akan tsalar hinkafa yanzu ga hinkafa na a kata kofar gidanka mutum nawa ne ya saye ta ba fa kowa bane albahinsa ya kai kuɗin buhun hinkafa ba kowa bane so mu dawo mu ga kanmu da kanmu gaskiya waɗannan ƴan ta'addar da kidnappers a kore su a hana su operation a ba wa manoma dama su noma wallahi wata ƙarfi ne matakinmu na farko duk wanda bai da abinci bai da aminci duk wanda bai da abinci bai da aminci ko matsawar ba a yi noma a middle belt ba bendel ba a yi ta a Niger ba ba a yi ta a Taraba ba a yammaci ba yi a Kebbi ba ba a yi a Sokoto ba ba a yi a Zamfara ba a gabas Yobe Maiduguri Borno kenan ko wallahi akwai matsala a Najeriya duk abincin da ake ci daga nan gurin yake fitowa kuma nan ne aka dasa muku Boko Haram so kuna da insecurity akan abinci kuna da insecurity akan rayuwa so wata kila yana da bukatar waɗannan wanda za su gaya musu lalle a sake lalle ko da an bar mu a wannan gurin akalla waɗannan guraren a tsare a bada tsaro a yi noma wata kila mara mataki na farko ko babu wanda kudinsa ba zai yi daraja ba fa matsar ba da gumi ya samu ba shine gaskiyar rayuwa babu yadda za a yi kana kwance a tsotso man fetur a baka kuma kudinka ya daraja saboda me ba zai yi ba amma idan kudinka yana da daraja da gumi ka samu to kudin ya fi daraja a gurinka in ka kalli ko Najeriya kawai analysis haka ne a ina aka fi samun kudi da wahala a ƙauye ina daraja ta naira ta fi daraja a ƙauye ko a birni a ƙauye yanzu ka bani naira 5,000 zan iya kashe ta a yau a ƙauye fa wallahi sashi biyu za ta yi ba ta mutu ba kenan daraja har yanzu tana da daraja a ƙauye wani abin da ka yi wahala ka samu ya fi daraja da Allah yanzu da aka samu kuɗin su uku a kwana nawa aka hihi na a kwana nawa aka hihi hai wannan nasa daban wannan nasa daban amma wanda ya ci rawo nasa ya bare ya saida kwana nawa kuɗin sai saboda kuɗin ba wahala aka same shi amma da Allah idan kuɗin hatsi ne ko wake an yi gumi ana nan daga hi ko ba a nan daga hi cinikin da aka yi a wannan wata biyu ba a taɓa yin ciniki akan wani amfanin gona ba irin wannan lokaci a hece ne kana da bukatar ka sha wahala kafin ka ga kuɗinka ya maka tasiri a hannu shi yasa haka tadda wata kin hinkafa ta fi sauki a nan in ka matsa Kano kuɗin ya fi namu kama da banza-banza wajen samu ta fi tsada in ka matsa Kaduna ta fi banza-banza shi yasa ta fi tsada a can in ka matsa Abuja kuɗin ya fi banza-banza shi yasa take ƙara tsada abinda za ka saya a nan naira 10 in ka je Abuja naira 50 ne saboda me samun kuɗin iri ɗaya ne? Shi yasa yawanci yadda ka samu kuɗi a sauƙi ƙarancin darajarsa a hannunka kenan. Shi ne gaskiyar abin da yake faruwa a Najeriya. So muna da buƙatar mu yi gumi, mu nemi namu, mu nemi a wajen Ubangiji, sai Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana. So duk wani halin tsadar da ake ciki, in ka tsare alƙawarinka tsakaninka da Ubangiji, Allah zai baka mafita. Fali abudu rabba hadhal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. So lalle a tsare ibada. A tsare haƙoƙin Ubangiji
a san ubangijin akko ba zuwa gare shi akwai mafita a wajen shi duk wani abu da za ku kama wallahi baya yi ko me za ku kama wallahi baya yi kaga da talaka da kike ganin su anabu suna kwanta a titi ba su da daki akwai su a America akwai su a Ingila wallahi ba a dako guraren da suke ana ga dan jarida dako ce wannan ba za ka taba gani ba a labaran America ba za ka taba gani a fina-finan America ba amma wallahi wani kori gabe da shi ko America yake USA yana kwanci yadda kake da ƴan kwaya ƴan giya suna kwanta a kwata a kwata wallahi akwai su a America akwai su a duk wata ƙasa ta duniya kawai ya danganta ya ka san kanka ya ka san mu'amalarka da ubangijinka duk wanda ya san ubangiji bai han wahala yasa manzon Allah ya ga wa sahabbai ni wallahi bana je muku tsoron talauci me yasa ce ba ji muku tsoron talauci saboda ya san sirri ke Allah bal faqru akhsha alaikum bana ji muku tsoron talauci amma abinda nake ji muku tsoro a baku duniya in an baku duniya za ku yi gasa akan ta yace wannan kawai ne tsorona amma tabbas arziki zai zo duk wani talaka da ka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai daure ciki da dutse mai riga daya da yadda suka yi kuɗi kafin su mutu ka ga masa sahabin da ya mutu da talauci babu su sun samu kuɗi sun samu arziki sun samu duniya ashe duk wanda ya rike addini ya rike ibada ya tsare haƙoƙin ubangiji Allah bai tozarta irin waɗannan mutane so mu ma a duk kula da zamu yi da wannan zai zama tamuna da mafita a kan shi yasa na ga yanzu malamai sun yi ta canja kira sun yi ta canja kira ana ta mana barazana muti ma zaune ne ba ma ci a zaune ba wani da yake ci a zaune ko yaron da muke goya ba a zaune yake ci ba sai dai wata ta rike shi ko amma ka zauna a kawo maka babu shi sai ka yi gobe so wata kira idan mun miƙe mun tsaya yadda arewa ta rike Najeriya wallahi yanzu ma za ta iya rikewa imanin mu ne ba irin na lokacin iyayenmu bane ba gonar da kakanka ya noma ya yi gyada bahudari ita ce da kake biyu a cikinta kai ka sa akwai matsala babanka bahudari kakanka bahudari ya yi a fannin garin ba wani gari nake ba da labari ba a tattara ta a kai ta gagarawa a yi mata dala yanzu kuma duka in ka tattara kai ka ana cewa bahu uku kuma kanka safa bahu biyar bahu bakwai masu ahirin suna yi musu kallon sarakan noma in ka tasa ta duka ka bari ta wata bahu hudu ba a ina za a yi dalar da wannan abin da za a yi so kun taba Allah ya dauce albarkar kasar inda ake dame 100 yanzu da kyar ake 7 kuma yaya sun karu kuma ƙarya ta karu wallahi mun san kanmu mu koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya gyara mana so muna magana akan fitnatul mahya fitnar rayuwa wallahi cikin ta miki so in kana roƙon ubangiji wannan fitnar ta rayuwa Allah sai tsare ka ba iya kanyuwa na'am na'am na'am
kan wannan ajiyar rayuwa da muke a rai addu'a akan
na'am
akan mutane suna cikin wani hali yanzu ba karamin hali ba
gaskiya ne
duk mutumin da yake da yara a gidan sa ba cikin kake ba a yaron yace ma kai ka samu
gaskiya ne wallahi
sai na kike dan Allah ba ni da
insha Allah
kan mun da yara addu'a
insha Allah mallam yana roƙo za mu yi addu'a kuma kowa ya addu'a an rama kuma ga bukata an kawo eh duka matsalan mu ci wallahi na zo ni magana da Dr. Abdul Aziz abuna Abdul Muttalib wallahi sai da mai kuka mutum ne yayi abinci a gidan shi makwabcin sa da ya tuwo mai dadi sai sai akai gidan wani mara guda biyu aka dauki tuwon aka kawo yana zuwa matarsa tace mun yi abinci kuma ga wannan an kawo sai to wani gida ne masu karamin karfi a nan unguwar aka ce gidan wani yace ku dauka ku kai musu aka dauki abincin aka kai musu labari sai gobe da safi yace yana tayi da safa kawai yaji an kwankwasa masa gida mutum ya fito ya ce malam ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi Allah ya ji kan iyayenka yace wallahi tallahi na manta rabo na da in yi bacci mai dadi a rayuwata sai jiya yace na rantse da Allah lokacin da aka kai wannan tuwon mara biyu da ni da matata da ƴaƴana yace wallahi ba wanda yace wani abu a bakin shi ana kawo tuwon matar ta tashi ta dauki mara ɗaya ta aji ta dauki mara ɗaya ta rarraba musu suka ci aka sha ruwa yace dalilin in na tahi da safe akwai mara ɗaya za a yi dumame ce wallahi bacci ne yace kafin wannan ce wallahi bai san ranar da ya kwanta yayi bacci ba saboda in sai da safa ba abin da yaran sallah dan Allah ma ratuwo kwaya dai fa halin da muke rayuwa a cikin sa kenan hankali ya kwanta ya samu ratuwa da to wannan fa kawai shine labarin sai fita wallahi mutanen da suke kwana ba su ci maratuwa ba Allah kadai san yawan su wallahi Allah kadai san iyakar su wani zaka san labarin sa wani ba zaka sani ba yasa Allah da yake abada saraka yake ta lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at'affuf akwai mutanen da kamewa so suke suna da wata alfarma ne da mutunci Allah ya musu wata daraja ba su iya zudda mutuncin su ba su tambaya wallahi amma akwai su a cikin almajirai akwai su a cikin malamai akwai su a cikin limamai akwai su a cikin talakawa akwai su a cikin sara wallahi kowane aji kaje akwai su to wani lokacin kai ne zaka ke sa ido kana kula akwai mutumin da an ka kalle a ido zaka gane akwai matsala Abu Hurairah ai lokacin da yake so a gane zuwa yayi tambaya yace ya san in suka da ido da Abubakar zai gane idan sa akwai yunwa Abubakar ya samu tambaya yayi gaba saboda ba abin da zai iya masa ya gane yana jin yunwa suka sake haduwa da Umar ya sake maimaita masa tambaya Umar ya bashi ansa yayi gaba sai ya san tunda dai akwai yunwa idan sa Umar ya kalla ya san yana cewa zai kuma zo mu je mu ta abinci Umar ya bashi ansa ya wuce ya tambaye Usman ya bashi ansa suka aika manzo Allah ya tambaye yace Abu Hurairah zo mu je gida wannan tambaya nuna cewa lokacin da aka tambaye Abubakar da Umar da Usman babu abin da za su bashi a gidansa amma sun gane akwai yunwa a idane shi da suka je gida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa suna zuwa sai ya cewa Abubakar ko wani Abu Hurairah duk wanda suke zauna a masallaci kirawo su kaba ka tada masallaci ka tada usale su yi rigingine suna juyi ba fa lalle bane sun ci abinci a lokacin a rika sawa da su a cikin abinci dan kwano ɗaya kwano biyu yana da amfani lokacin da nake kwana masallacin arewa la akwai wata mata haida ta kusa da su san ita ce aka yi ruwa ko zanga kwano a kofar daki na an kawo abinci sosai gyaran rufi za mu dauka mu sha ruwa da shi wani lokacin mu to da tahajjudi za mu ga an kawo fresh abinci a mu tsala mu san ba kowace ce haida kare kare muka san haja da fici mata wazir Ibrahim ko Allah ya jikanta ya gafarta mata lafiyayyen abinci fresh don kaga ustazai a masallaci suna cikin wannan rukunin ba za su tambaya ba suna hadda qur'ani amma kai ulfa a riƙa kulawa da su kuma halin ya hada da kowa da kowa to wannan fitinar ta rayuwa ka riƙa roƙon ubangiji Allah tsallaka da mu wannan kawai janibi ɗaya ne na tabawa akwai janibin da imani ake tabawa akwai janibin da tsoron Allah ake tabawa akwai janibin da aqida ake tabawa kowace fitinar rayuwa ce wani za ka sadda shi da imani da tsoron Allah da an bashi wani matsayi an rikito da shi mutum nawa ne aka bashi muƙami ya zama barawo mutum nawa ne aka bashi muƙami ya zama mazinaci mutum nawa ne aka bashi muƙami ya zama matsafi da ba fitinar rayuwa ba ce ba sai kana roƙon ubangiji wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ina roƙonka kamin tsari akan fitinar mutuwa ita kanta mutuwa akwai fitina sai kun yi dambai da hedan baka funka mutu duk wannan rayuwar da kai ta imani akwai guntun yaki a gaban ka yana so ya barar da imaninka a lokacin da zaka mutu akwai jarabar ihruwa da ake tambaye mu ake jan mutum kowa sai ya ji wannan ihruwar yasa kaɗan ne za su mutu baka suna cewa ruwa ba in dai sun samu dama za su ce maka ruwa ruwa ɗaya daga cikin yara da suka mutu yana cewa wani mai neima kabar ruwa kabar ruwa shi kuma tun hadari ne an hana a bashi so daidai lokacin hedan zai kawo ruwa mai tsanani zai ce maka ga abin da za ka faɗa a baka ruwa in ba Allah ya tsare ka ba gurin nan akwai ɓarin imani so a nan gurin ana da neman bukata sannan inda za ka mutu akwai tambaya a ina ne za ka mutu mamaki ka je wuce ta kofar gidan giya a yi girgizar ka saka faɗi a gurin a ɗauko ka ce dama wani na bar gidan giya ba mu suna ba ce ba manzo Allah ya ce akwai mutanen da za a kece ƙasa da su su mutu lokacin da aka yi yunkurin ruhe Ka'aba Nana Aisha ta ce za a ruhe su duka za su mutu yace amma dai Allah zai tafi kowa akan niyyar shi to fitinar rayuwa a ina za a ɗauki rayuwar kama fitina ce ya za a yi da kai fitina ce za a kula da gar ko ba a kula ba fitina ce ka ci gaba da roƙon ubangiji sai Allah ya baka kariya hata lokacin mutuwarka wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih al dajjal Allah ina roƙonka ka kare ni daga fitinar al masih na dajjal Allah ka mun tsari da shi ana kiran shi ne al masih saboda sai ya zagaye duniyar wannan gabaki ɗayan ta kuma kwana 40
kai duk mutumin da aka ce maka zai zagaye wannan duniyar a kwana 40 kai ka san akwai bala'i akwai bala'i kwana 40 kuma duk inda wani gari ke fa sai ya shiga abin da san an taba yi a tarihi shine around the world in 80 days kuma ban sani ba ko iyaka a littafin ta kare amma dai a littafin an nuna akwai wanda ya fito ya zagaye duniya ya fita guri kaza fita guri kaza a kwana 80 amma ba tsaya bai ya bi ta nan ya around the world in 80 days so shi kuma da aka ce kwana 40 kuma in dai gari akwai mutane da ya shiga kai ya ratsa kai ka san akwai masifa kuma rana tak za ta tsaya ran da ya fara fitowa daga gabas kana kallon ta kafin ta je yamma ita ya kwana 360 tana tsaye tak sabai suka ce idan mun zuwa za mu yi sallah ya ce qaddiru laha qadraha amfani da agogo yanzu an samu awa biyu lokacin la'asar ya higa Allahu akbar Allahu akbar an samu awa uku a yaruwa ai kiran magariba ai sallar magariba amma rana tan girgir tana nan ta yi sallar shekara kwana na biyu za ta yi daidai da kwana 40 kwana na uku daidai da kwana 7 sauran kwana 37 kuma su ne irin kwanakin duniya haka manzo Allah ya ce jidar zai zagaye duniya kuma kowane gari ya higa kuna da kofar gari ko ba ku da kofar gari ya shigo maka sai da madina kadai ba zai shiga ba ita ma mala'iku za a kawo su yi kawanya su kewaye gari a sake kawo garin madina ita ma a kewaye ta duk inda zai zagaya shige ta sai tada mala'iku ita ce kadai ba zai shiga ba amma idan ya tsaya a kofar garin yayi magana to garin zai wata irin girgiza sai da wani irin tsafi to duk wanda akwai munafurci a ranar sai ya fito in ya fito kuma ya sadu da dujjal mai imani yana cikin garin yasa waɗannan garin guda biyu suna da tsarki suna da alfarma Allah ka ƙara musu tsarki da alfarma duk abin da Yahuda suke kulla waɗannan garuruwa Allah ka rusa su Allah karka ba su nasara duk wani mutum kwaya ɗaya ko biyu ko uku da za su baran zuwan barazana ga garin da alkiblar musulmi Allah ubangiji ka magance mu da su Allah kai mana maganin su so wannan masihud dajjal din akwai bala'i manzo Allah ya ce duk duniya babu sharrin da ya kai bala'i irin na masihud dajjal har annabi Nuhu yayi wa'azi akan shi kai abinda annabi Nuhu yayi wa'azi akan shi kai ka san bala'i ne shine farkon annabi amma ya faɗi masihud dajjal babu kuma wani annabi shine kuma dogon wa'azin manzon Allah tun daga sallar asubahi har sallar isha'i ana wa'azi akan dajjal ba taɓa ganin wa'azi irin na wannan ranar ba kuma akan dajjal akai wannan wa'azi ya ga jikin sahaba yayi sanyi yace idan ina nan ya fito zan yi maganin shi ai zaka ji zanin dadi ko ka ji bala'i dai aka ce to akwai magani kace to akwai sauki alhamdulillah sai manzo Allah ya ce idan ina nan zan muku maganin shi idan bana nan wanda ya lizinci karanta suratul kahfi da aya 10 ta farkonta da aya 10 ta karshenta in baka karanta duka ba don Allah da zaka samu tsari a kan shi sai kuma ka hada da wannan addu'ar to ba zai cutar da kai ba to waɗannan abubuwan guda hudu ba na ji akwai wata shawara da za a baka a duniya sama da wanda manzon Allah ya baka Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihi dajjal wannan iyaka dan abin da zo kwakwalwata ne fa bala'in ya wuce wannan wallahi to waɗannan aka ce in dai kana neman tsari to Allah zai tsare ka waɗannan abubuwan hudu ba za ka samu tangarda akan shi ba duk wanda ya rayuwa wucin jahannam ba ta kona shi ba ya ci riba bai sha wahala a kabari ba ya ci riba bai sha wahalar rayuwa ba ya ci riba bai sha wahalar mutuwa ba ya ci riba masihud dajjal bai ma san ya fito ba to me kake nema na dadi a wannan a je filin alkiyama a ce kana karkashin inawal arshi Allah ka sa din mu samu wannan kuma ya takhayyaru min addu'a ma yasha sai zabi kuma addu'ar da take ke so a bayan yayi wannan duk addu'ar da kake so a duniya kai ta wala siyama al-ma'thur min zalik musamman addu'ar da aka gado daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhu addu'ar da aka samu ta manzon Allah ne Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wana fatin ka san ayi sallama Allah ina roƙonka ka taimake ni akan ambatanka wallahi ambatan Allah sai Allah ya taimake ka wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashin hatta sallah sai ka nemi taimakon ubangiji kake iya yi ta kuna zaune da mutum wani ba zai iya bai wannan kuma yayi yayi wahala da ta fita sallar mutum ya ki tafiya sallah hai hauye arewa ko ya kudu ya tafi yana zagaye yana rarage shi ya bude wannan randa ya kalli wannan su gaisa da wannan sai ya kalli wannan miji a yarku sallah kun da haida ya sake zama ko farko ta haida ku Allah kai ga masallaci dan Allah fa yin wahala shine ko kai ne to amma saboda Allah bai sauƙaƙa masa sallah ba wallahi wahala ta yake gani to yayin ka tashi sallah aka ce ka roki ubangiji ka ce Allahumma a inni ala zikrika Allah ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika da yabo da godiya a gare ka wa husna ibadati da kyakkyawar ibada a gare ka ibadar ka yi ta mai kyau Allah ya karba fa akhbirni anil ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to yanzu kana roƙon ubangiji Allah ka sa ibadar da zan mata kai wannan matsayi din dai daga cikin addu'o'in hayo bayan wannan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa dukkan mu nan azalimai ne ɗan kaɗan ne wanda ba azalimai ba to ka ga ubangiji Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba wanda yake gafarta zunubi in ba kai ba faghfirli Allah ka gafarta min maghfiratan min indi gafara daga gurinka warhamni Allah ka marhama innaka antal ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne wannan addu'o'in an samu ana yin su a bayan sallah kafin ayi sallama tambaya ta farko an karantar da Mu'adh bin Jabal in ban manta ba abana shine aka karantar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ya Mu'adh inni uhibbuka fillahi ko inni uhibbuka fa qul dubura kulli salati Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati haka ya dafa kai shi yake ta ina san ka dalilin ina san ka rika fadin wannan in ka kare sallah Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati wallahi sahabbai an gata ne ka tsaya a gaban manzon Allah ya ce ma ina san ka ai gata ya kare amma da mun zo zamani har da wani din fadin manzon Allah ya ce masa ina kaunar ka kuma shi ma aka ce wa yayar dafa wanda akwai fitinar rayuwa a cikinta ka kalli mutumin da manzon Allah ya ce ina kaunar ka kuma ka ce masa yayar dafa ai akwai matsala fa kuma ya ce masa ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya gaya masa ne dan a karba in an karba wanda Allah ya taimake shi akan ambaton shi ya taimake shi akan godiya ya kabeke shi akan kyakkyawar ibada ta ina zaka soke shi babu addu'a ta bi Abubakar Siddiq aka karantar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan kafin at-tahiyya yana daga cikin gurare guda bakwai da ake yin addu'a a cikin sallah gurare bakwai ne ake addu'a a sallah ko na'am bakwai ne ko ko zaka lissa mamu gurare bakwai suna inganta ana addu'a a cikinsu wani bin safo su kafin mu kare san ina gama haice ga su amma fita shahudul awwal a tahiyar farko fa yaqumu ba'da shahadataini ila salisa shi idan ya kare tahiyar farko yanzu nan bayan tahiyar farko mun faɗi salati manzon Allah mun faɗi istiaza mun faɗi addu'o'i ko wannan da a tahiyar karshe tahiyar farko sai ya ce amma kana kare da ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace kana fadin wannan mekiwa zaka yi zuwa rak'a ta uku yace fi zuhuri wal asri wal maghribi wal isha'i a salla a zahar da maghriba ko al asr da maghriba da isha wa in salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa afdal in ko da zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati a tahiyar farkon ma to shine fi لعموم الاحاديث في ذلك سبب هذه والحديثي ده suka zo cewa ana salati manzan Allah a bayan tahiyya yasa Imam Al-Albani a cikin sifatul sala ya tabbatar da tahiyyar farko da tahiyyar karshe kowace ana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama as-salati a cikin ta thumma yaqumu ila salisa to bacin mutun yayin wannan addu'ar ko yayin tahiyyar yayin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama salati sai miƙe zuwa raka'a ta uku wannan addu'o'in da salatin manzan Allah Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr Allahumma inni ala dhikrika Allahumma inni zalamtu nafsi wadannan duk ana yin su a tahiyar karhe kafin ayi sallama Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai wanda ya tuno guraren guda bakwai kai shi da ka samu na'am lokacin da mutum a cikin sallah fa na'am du'a wal istiftahi na'am idan mutum ya ruku ya dago ana addu'a biyu uku tsakanin sajdodi guda biyu hudu zaman tahiyya ana addu'a biyar saura biyu na'am ya fade ta biyu ne suka rage biyun kuma halul ikhtilaf ne na'am ai a cikin sallah ne da'ul istifta ai ba an yi kabbara harama ne wannan addu'ar kafin ai sallama ne kage kenan duk addu'o'in ana buƙatar su guraren kafin ai sallama na'am ya fade ta gwada ko'o ita ce da'ul istifta ne gurare biyu suka rage mana ko guri na farko shine an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama du'a da ya karanta idan akwai alkhairi yana neman addu'a a gurin idan ta sharri ce yana neman sharri a gurin amma galibin malamai sun tafi cewa a sallan nafila ce na ta sharri yana neman sharri yana neman kariya a kanta alkhairi kuma yana neman Allah madaukakin sarki ya bashi in ka karanta aka yi bayanin ɗan aljanna yake ce Allah ka sa ni cikin su ya ka wuce wani a sallan nafila aka samu amma malamai suka ce babu wani abu da ya hana ka fada a cikin sallar farilla to kenan a cikin karatu ana fadin addu'a guri hida kenan ko ina ce ta bakwai din a cikin ruku'u akwai lafazin da aka samu wanda yake dauke da addu'a subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yadda ake kamar kafaratul majlis to haka ake wannan azkar din an samu shi a cikin ruku'u to an kai yi to akwai lafazin addu'a a cikin shi shine gurare guda bakwai da ake addu'a ashe kenan sallah da aka kira da sunan sallah addu'a sunan ya mata daidai saboda an baka guri daidai har guda bakwai da zaka yi addu'a cikin ta Allah ya samu dace to har yanzu dai muna nan akan addu'a da dan uwa ya nema hali da muke ciki na tsadar rayuwa da kunci ubangiji Allah yayi mana Allah ya kawo mana dauki Allah ubangiji ka kawo mana sassauci cikin rayuwa Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allah ka tsokaza mana Allah ka tausasa mana wannan shi assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka malan da alkhairi Allah ya sa aljanna ce mako ma Allah ya ba mu gaba daya malam menene hukuncin matan da aka biyo ta azumin watan ramadana kuma bata rama ba har sai da ya shekara biyu Allah mai da malam gida lafiya ta rama ayyayi ko na'am ai da Allah ya taimake ta ta gano kawai ta rama eh Allah ya samu dace assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya malam tambaya ta ita ce malam lokacin da sayyidina abubakar ya yi rantsuwa ya daina ciyar da bawansa shin yayi azumin kafara bayan ayatun sa ko bai ba wallahi dai qur'ani bai gaya mana ba ya dai ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurba wal yatama wal masakin wal yafu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah yace kada masu falala da wadata su yi rantsuwa sun daina ciyarwa abinda qur'ani ya faɗa kenan yayi kafara ko bai ba mu samu labari ba assalamu alaikum kuma ta kila kafara ma bata sauka a lokacin ba in ta sauka tabbas yayi in bata sauka ba kuma shikenan ya sha assalamu alaikum malam dan Allah ina neman a taya ni da addu'a saboda wata damuwa Allah yayi mun da sauran musulmi gaba daya Allah yayi maka mu ma Allah yayi mana Allah saka ta karaso gare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah